أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يدع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيو الله سبحانه وتعالى بودياني قدر تامن حدوى أولا يمتنا الصبر. A yau muna 20 ga wata na Jumadal Akhir shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda ya dace wa 21 wata 12 miladiya na 2024. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, wannan zai zamanto mana zama na biyar a cikin karatun littafi sahihu sirati nabawiyya, littafi na Al-Hafiz Ibn Kathir, Allah ya rahama a gare shi, Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi aiki a kan littafin, ya mishi sunan sahihu sirati nabawiyya. Muna cikin bayani a kan abin da ya shahi zikru hawadinihi wa maradi'ihi alayhi salatu wa salam, wadanda suka shayar da Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wanda yau za mu tashi safaha ta 20 didi. Malam yana mana bayani akan abin da ya shahi wafdu hawazin. Wafdu hawazin, hawazin wasu jama'a ne daga cikin wadanda aka samu a Hunain, wanda suka samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri da ake kira shi da suna Shi'rana, wanda waɗannan mutane su musulunta, don haka suka zo neman kansu wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma da tunatar da shi irin abin da ya shahi a ɗawainiyar shi da suka ɗauka a lokacin da yake cikin rayuwa ta kasancewar an kai shi a shayar da shi wannan jama'a ta Hawazin. To shi ne a nan ɗaya daga cikinsu yake cewa falau anna Milhana ibn Abi Sham aw An-Nu'man ibn al-Munzir, waɗannan mutane ne sanannu da karamci. Yake cewa inda waɗannan mutane guda biyu su ne ya zamanto suna tare da mu, thumma asabana minhuma mithla alladhi asabana minka, sai ya same mu irin abinda ya samu waɗannan mutane, sai zamanto abin nan alaƙar da ya same mu tsakanin mu da kai a yanzu, sai zamanto tare da Milhan ibn Abi Shamr ko kuma tare da An-Nu'man ibn al-Munzir ne. Suka ce rajauna, da mun ƙaunaci, a'idatahuma, irin abinda zai kasance daga wajen waɗannan mutanen guda biyu na jibintan lamari, ya'ani za su nuna mana ɗiwaici, sannan kuma wa'atifatahuma, za su nuna mana tausayi. Kenan wannan Hawazin da suka zo suna neman shafa'a ne a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce amma ha wa anta khairal makfulin, ya ma'aikin Allah kai kuma kai ne mafi alherin waɗanda zai jibinci lamarinmu a lokacin da ya zamanto ga wata dama ta shiga hannunka a kanmu. Muna kyautata tsammahani ka ma yi waɗancan Milhan ibn Abi Shamr, sannan kuma da An-Nu'man ibn al-Munzir. To shi ne ɗaya daga cikinsu sun ma'anshada, ɗaya daga cikinsu sai ya saɓi waƙe yake cewa umnun alaina rasulullahi fi karamin, ka kyautata zuwa gare mu ya ma'aikin Allah fi karamin, fi anan bi ma'ana bi sababi karamika, a dalilin karamcin da kake da ya ma'aikin Allah ka tausasa a kan mu, fa innaka al-mar'u, saboda kai mutum ne wanda narjuhu muna kaunar samun haka daga wajen shi wanaddakhiru kuma kai muka zaba a matsayin wanda zai iya yayi mana wannan hali na abinda muka tsanci kanmu a ciki saboda ga muna a matsayin fursunan yaki a hannunka kenan idan ka mana karamci ka nuna mana karamci kenan zaka saki sabil kin mai zaman to kowa an sake shi to nan anan yace almaru idan kace almaru yani almaru aljami'u li sifatil mahmuda mutum wanda ya tattara dukkan wani sifa na abun godiya almutafarriqa fi rijal wanda in wani mutum ne aka samu ba manzon Allah ba sai a ce wani iya da hakuri wani iya da kaza wani iya da kaza wani iya da kaza amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗannan sifofi na abun godiya gabaki ɗaya za su tattara ne ko sun tattara a kai shi shi kadai sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace fa innakal mar'u saboda kai mutum ne wanda ya hada dukkan wani hali na godiya narjuhu muna kaunar haka a wajenka wa naddakhiru ko mun zabe ka a matsayin wanda zai iya yi mana wannan halaccin sai yace umnun ala baydatin qad aqaha qadar ka kyautata ala baydatin akan al bayda shine ahl wa ashira ka kyautata ga waɗanda a matsayin kaman iyalinka suke kaman faminka suke wannan al'ummar wanda qad aqaha ya kewayo akanta qadarun wata kadara ta ubangiji ga suna a matsayin fursunan yaki kenan ka kyautata zuwa gare mu mumazzaqun shamluha wannan al'ummar tawo al'amarin ta yaran raba saboda an rasa wanda zai tsaya yayi magana guda daya yace fi dahriha ghiyaru a cikin harakan da ya shahi zamani an samu juyin yanayi yanzu mun zo mun ciccuru mun daddazu ghiyaru idan ka ce ghiyaru shine tasarrufatiz zaman yani zamani ya ganmu yanayi ya ganmu yanzu ga muna a matsayin fursunan yaki ka tausaya mana sai yake cewa abqat lana ad-dahr hattafan ala hazanin yace wallahi ta wanzar mana jujjuyawan zamani hattafan wani sauti wanda yake kaiwa ya komo a cikin kunnuwan mu ala hazanin akan hali na damuwa da shiga kumci ala qulubihimul ghamma'a akan zukatan mu akwai abin da yake na kumci wal ghimar da abin da ya shahi al hiqd kamar ka ce damuwa ko ka ce wani keta ko na makamancin wannan kenan zukatan mu sun shiga cikin wani yanayi ya ma'aikin Allah in lam tadarakaha na'ma'u tanshuruha in bai riski wannan zukatan namu ba iyauci da karamci da ni'ima tanshuruha wanda zaka bayar a gare mu na hanyar a sake mu ya arjahan nasi ilman ya mafi rinjayen mutane dattaku da sanin ya kamata hina yuktabaru a dukkan lokacin da wani abin jarrabawa ya samu wannan suna yana kai koken shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace umnun ala niswatin ya ma'aikin Allah kai ka kyautata ala niswatin game da wasu matattaki qad kunta tarda'uha a lokacin da waɗannan matattakin suka zamanto suna shayar da kai iz fuka yamlahu min mahdiha durar a lokacin da ya zamanto bakinka yana cika da tsantsan abinda suke shayar da kai na nono idan ka ce durar shine kenan hantsan da yake cike da nono wanda yake zuba kowane lokaci saboda wannan hawazin su ne aka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin su aka shayar da shi kenan shine yake tuna mishi kai karamci ga waɗannan matattakin da ya zamanto sun shayar da kai iz fuka yamlahu min mahdi hadurar sai ce umnun ala niswatin qad kunta tarda'uha ya ma'aikin Allah ka kyautata zuwa ga matattakin da ya zamanto sun shayar da kai sannan kuma wa iz yazinu kama ta'ti wa ma tazaru ya zamanto kawatuwa ne a gare su duk abinda zaka kai zuwa gare shi ko ka bari su a wurin su duka gabaki ɗaya haske ne duk a matsayin wani abu ne wanda yake guda ɗaya saboda ba a wani abin da yake na musguna maka a lokacin da ya zamanto an shayar da kai a cikin wannan kabila ta Hawazin da aka su wannan sun zo suna neman kansu sai suka ce la taj'alanna ya ma'aikin Allah karda ka sanya mu mu zamanto kaman shalat na'amatuhu kamar mutumin da ya zamanto ya daukaka halin hallaka da ya shiga halin hallaka da ya shiga ya daukaka a gare shi shine ma'anar shalat na'amatuhu suna fade shi ga dukkan mutumin da wani ba dadi ya fada mushi sai suka ce kakka sanya muka mun waɗannan mutanen tunda mun zo hannunka to da izinin Allah muna tsammahalin za mu samu yayiwa sai suka ce wastabqi sai wannan mutumin da yake waƙe yace ka wanzar minna a cikin mu fa inna saboda mu ma'sharun taron wasu mutane ne waɗanda suke zuhuru wanda suke haskakuwa a dalilin cewa suna ji cewa sun shayar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce inna lanashkuru linnu'ma wa in kafarat aw wa in kufirat mu masu godiya ne ga dukkan wani abin da ya kasance na ni'ima da aka mana koda an nuna wani butulci to mutane ne wanda suke masu godiya kenan koda wani kaso a cikin mutanen mu sun nuna ba abin da ba daidai ba yani sun yi abin da ba daidai ba akan ka ko akan sahabbai amma dai mu dai mutane ne waɗanda masu godiya akan ni'ima kamar wannan ni'imar na abin da ya shafi fansar da mutanen mu sai suka ce wa indana ba'da hadhal yawmi muddakhar yace bayan wannan kwanan ma bayan wannan lokacin da ake ciki muna da wani abin tanadi game da kai ya ma'aikin Allah saboda sun yi imani sallallahu alaihi wasallam to wannan a wannan riwaya ta Buhari da Malam ya kawo karkashin wannan abiyat din sai yace wa qad ruwiyat hadhihi alqissa an abi surat zuhair ibn jarwal wa kana ra'is qaumi yace wannan kissa an rawaice ta daga abu surat waye baban surat shine zuhair ibn jarwal wa kana ra'is qaumihi ya kasance shugaba ne a cikin mutanen shi shi wannan abi surat zuhair ibn jarwal yake cewa lamma asarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawm hunain yace ranar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama mu a matsayin fursunan yaki ran da aka yi yakin Hunain yace fa baina huwa yayin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yumayyizu bainar rijali wal nisa ana ware tsakanin maza da mata ana cikin wannan yanayin shi abi sura da yake cewa wasabtu hatta qa'adtu baina yadayhi wasabtu sai ne kamar yace kamar yayi tsalle kenan ana faman tantance mutane sun yawa saboda mutane ne masu yawa dubunnai yace wasabtu kawai sai ne charab hatta qa'adtu baina yadayhi har sai da zamna a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yace wa asma'tuhu shi'ran najiyar da shi wani waƙe uzakiruhu ina mai tunatar da shi hina shabba lokacin da ya taso wa nasha'a ya taso fi hawazin a cikin jama'ar hawazin hina arda'uhu a lokacin da suka shayar da shi kenan shi abu surat anan yake hadi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mushi tini sai ya sake karanta kusan akwai awjuhut tashabuh da yawa tsakanin wancan da wanga da ya gabata kenan nan ba yake cewa umnun alaina umnun alaina rasulullahi fi da'atin ya ma'aikin Allah kai kyautata a gare mu fi da'atin can kuma fi karamin nan kuma fi da'atin ma'anan da'atin yani fi si'atin kamana ka kyautata a gare mu ya ma'aikin Allah a dalilin yalwatawa da Allah ya maka mun shayar da kai kana dan karrabi ya zuga ga kai ne jagoran al'umma kuma mu mabiya ne a gare ka fa innaka almar'u narjuhu wa nantaziru mutun ne kai mai karamci wanda muke sa rai ko muke jira daga gare shi umnun ala baydatin kai kyautata game da iyalin da qad aqaha qadaru abinda yazo ya same ta wata kadara ce mara dadi mumazzaqun shamluha al'amarin ta yaran raba fi dahriha biyaru a cikin gidajenta ko kuma a cikin lokacinta ghiyaru ya kasance sun samu canjin yanayi daga yanayi na mutane suna zaune a garin su yanzu an zo an yake su ga kuma halin da suke ciki sai yake cewa abqat lana al-huruba su waɗannan yaƙe-yaƙen da aka yi lasiyama yaƙin Hunain kaga yaƙin Hunain daga farkon shi waɗanda suke ƴan Hunain ai sun taba sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sun musu me ake kira shi da suna kofar rabu
sai da ta kai sahabban su watsi mutane suna gudu a lokacin shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ƙara jallin zabin wannan taguwar shi yana ƙara shiga mutane suna gudu shi kuma yana kutsawa sallallahu alaihi wasallam to duk da kaga su wa bangaren sahabbai sun ji jiki suka ce amma wannan yakin da aka yi abqat lana alharb hattafan ala hazan yakin nan ya bar mana wani sauti da yake kokomuwa a cikin kunnuwan mu na bakin ciki ala qulubihimul ghamma wal ghumar huwal ghimar akan zukatan mu akwai abin da yake na damuwa sannan kuma abin da yake na abin da ya shafi ghimar shine hiqd kace kita kun makamancin wannan in lam tadarakaha na'ma'u tanshuruha in bai riski wannan al'ummar ta ba ni'ima wanda zaka yalwatar musu ka yada musu ya baki Allah ya arjaha an-nasi ya mafi rinjayen mutane hilman dattaku hina yuktabaru a duk lokacin da aka shiga cikin yanayi wanda yake na jarrabawa umnun ala niswatin kai kyautata game da matattakin da kad haqiqa kunta tarda'uha ka kasance suna shayar da kai izfuka a lokacin da bakinka tamlakuhu yana cika shi min mahabiha daga tsantsan adduraru madaran da yake zauwa tare da waɗannan matattakin iz anta tiflun saghirun kunta tarda'uha a lokacin da ka zamanto yaro dan kararrami kana shayar da kai wa iz yazinu kama ta'ti wa ma tazaru sannan yake kawasa su duk abinda zaka je da abinda zaka bari duka abin wanda yake a wurin su abu ne guda daya la taj'alanna karka sanya mu kaman shalat na'amatuhu kamar mutumin da ya zamanto a halakan shi ya daukaka shalat na'amatu halakan shi ya daukaka wastabqi ka wanzar minna a cikin mu fa inna ma'sharu zuhuru saboda mu mutane ne tattaran jama'a wanda suke masu haskakuwa a dalilin ni'imar da zaka mana inna la nashkuru lin nu'ma wa in kufira mu mun kasance masu godiya game da ni'ima duk da an yi abu na butulci daga hari saboda an kai musu farmaki an yi kaza da sauransu yake cewa wa indana ba'da hadha al-yawm muddakhar sanako muna da abubuwan da muka yi tanadi bayan wannan ranar ya ma'aikin Allah na abin da ya sha kyautatawa zuwa gare ka sai suka ce fa albisil afwa man qad kunta tarda'uhu ka tuhatar da ya rigar yahiya game da mutanen da ya zamanto suna shayar da kai ko sun shayar da kai min ummahatika daga mahaifanka innal afwa mushtaharu lalle yahiya shine abin da ya shahara daga wajenka abinda ake tsammani daga wajenka kenan zaka yahi suka ce inna lalle mu hawazin nu'ammilu afwan muna sa ran samun yahiya minka daga wajenka talbisuhu wanda zaka tufatar da mu hadhil bariyati iz ta'fu wa tantasiru kasancewarka kai mutun ne wanda al'umma suna amfana da shi iz ta'fu lokacin da ka yahi wa tantasiru kuma ka ci nasara to ana sa ran cewa zaka yahi ba zaka yi abin da yake kamuwa ba suka ce faghfir afa Allahu amma anta rahibuhu ka yahi ka kawar da kai amma yake cewa afa Allahu Allah ya yahi amma kunta rahibuhu Allah ya yahi maka ko kankare maka duk wani abin da kake jin tsoro kenan in ka yahi mana babu wani abin fargaba ko wani abin jin tsoro ko wani abu na ba dadi yace yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama iz yuhda lizufur a lokacin da ake shiryasuwa zuwa ga abin da yake cin nasara da samun rinjaye to wannan shine abin da shi Abu Surad Zuhair ibn Jarwal ya ambata wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu mun ji su tawaga ta Hawazin da suka hadu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Ji'ran to me amsa mudalla akan su qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tafata a gare shi yake cewa yace amma ma kana li mazalla ce kun ga Hawazin saboda kaga wafad ne wanda kuma sun musulunta yace amma ma kana li duk abin da ya zamanto karkashi na ni wali bani Abdul Muttalib kuma ga banu Abdul Muttalib sai ce fa huwa lillahi wa lahu to wannan na Allah ne kuma naku ne kenan an rige an sallabe ku ku wani kason da aka yi na abin da ya shahi sabaya na yaki da sauransu wanda suka kasance a karkashi na ko karkashin banu Abdul Muttalib wanda su an sake su shikenan kare maganar su ta wuce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da mutanen garin Madina go fa qalatil ansar sai mutanen garin Madina su suka ce wa ma kana lana duk abinda aka kasa aka babu mu ko mutanen ansarawa fa huwa lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa mun bada shi ga Allah da manzon shi kenan wannan su sai dan to malai sai yake cewa wa sayati annahu alaihi salatu wassalam aqlaqa lahum az-zurriyyata bayani zai zo akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka musu zurriyyata ta su gabaki daya sai ce wa kanat sittata alafin ma baina sabiyyin wa imra'atin kusan mutun 6000 aka kama tsakanin mace da yaro duka aka sake su wa a'tahum bayan ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba masu waɗannan hawazin din bayan an sake su ya ba su an'aman dabobi da yawa wa anasiya da ma wani kaso na bayi kasiran masu yawa yace ga wannan kuma an je a ƙara amfana da su suma ba maganar ku ba ku an sake ku an kare sannan kuma ga wannan Allah ku ƙara sallallahu alaihi wasallama malai yace fa hadha kulluhu min barakatihi al'ajila fi dunya wannan duka iya daga cikin albarkar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake da fil ajila anan elgawgawa anan gidan duniya kenan ga dukkan mutumin da ya zamanto yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce fa kaifa bi barakatihi ala man ittaba'ahu fi daril akhirah to kai imagine yaya abin zai kasance game da albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da duk mutumin da kuma ya bi shi a gobe kiyama ya abin zai kasance kaga kenan abin abu ne wanda yake gwagwaba mutum 6000 a ce ku je gaba daya kuma ga dukiya ku rike hallau ga wannan bayi su ma ku kara sallallahu alaihi wasallama amma iya takaituwa akan man ittaba'ahu sai wanda ya bi shi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan shine bayani akan abin da ya shahi شاير ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم مالتي فصل روى المسلم روى الامام احمد عن بريده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام احمد يا رويته daga بريده ديه daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun huta tare da manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza kunna biwaddana yace muna tahiya har sai da muka zo wani waje ana kira shi da suna waddan tsakanin makka da madina kala sai manzo Allah yake ce musu makanakum kowa ya tsaya a wajen shi hatta atiyakum har in zo muku fantalaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tahi shi kadai summa ja'ana wa huwa thaqil sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana yana mai hali na yaunanuwa yani kaman yana cikin hali na abin da ya shahi damuwa fa qala sai yake ce musu inni ataitu qabr ummi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace naje kabarin mahaifiyar ummu mahaifiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam kina sai kabarin mahaifiyar shi sai yace fa sa'altu rabbi shafa'a sai na roki ubangiji subhanahu wataala game da abin da ya shahi ceto laha a gare ta sai ce fa mana'aniha sai Allah ya hana ni na nema in yi ceto sai Allah ya hana ni sai ce wa inni kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur sai ce fa zuruha haqiqa da na hade ku game da abin da ya shahi ziyartar kabari sai manzo Allah ya ce amma a yanzu fa zuruha ku ziyarce ta wanda ita ce riwaya ta al-Imam Ahmad daga Buraida سيتي ورواه البيهقي من طريق اخرى عنه بلفظ انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى رسم قبر فجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي زوا غا رسم قبر زوا غا اكي كيره شي سونا وني جهه نا وني قبري فجلس سي مزل الله يزمنا كينن با سبب قبرين با جهه وسو قبر رك سي مزل الله يزمنا وجلس الناس حوله سي متار سك زمنا اكيويش wanda manzon Allah yana haka in an sai bakwantai wasu lokuta kahin a gama binne wanda aka kai a binne daga an gama binne kuma sai tsaye yayi addu'a kuma wanda suke kowa wanda yake nan yayi addu'a kenan wajalasa nasu hawlahu faja'ala yuharriku ra'sahu kal muhatabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto yana motsa kanshi yuharriku ra'sahu yana motsa kanshi kal mukhatab kamar wanda ake ma magana kenan kamar ana maka wani magana kana kada kai summa baka da aka kambar wannan sai manzon Allah ya kuka fastaqbalahu umar sai umar ya tinkaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce ma yubkika ya rasulullah yace ya maki Allah me yake sa ka kuka kala sai manzon Allah yace hadha qabru amina bint wahab sai yace wannan kabari ne na amina bint wahab ista'azantu rabbi fi an azura qabraha fa adinali yace na roki ubangiji na nemi izinin ubangiji na akan in ziyarci kabarin sai Allah ya bani daman izinin in je in ziyarci kabarin amma wasta'azantuhu fil istighfar laha na nema a bani izinin in nema mata gafara fa aba alayya sai Allah ya kiya Allah ya ce bai yarda ba wa adrakatni riqatuha sai manzo Allah yake cewa tausayinta sai ya riske ni yace fa bakaitu sai ne kuka ka duba waɗannan hadisi hadisi ne duka waɗanda suke ingantattu sannan al'amarin da ya shahi bautan Allah da imani shine gaskanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so da shi al'amarin yahi bawani ko rishin yahi bawani al'amari ne na ubangiji subhanahu wataala sannan waɗannan hadisan hadisi ne waɗanda sun inganta ta hanyar da sauran hadisan da muke aiki da su suka inganta to haka su wannan suka inganta mazalla ya nema a wajen ubangiji amma Allah bai bashi dama ba kaga haka an ka dauki annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa na rantse da girman ubangiji na zan ci gaba da nema maka gafara akan mahaifin shi amma karshen Allah yake cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim al'amari na abin da ya shafi imani da gaskantawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yayi hikima ce a ciki sannan kuma ubangiji ya hika sanin me ya kamata a yi to kaga anan duka wadannan sun meka wuya ga su Umar ga su wane ne ga su wane ne kuma haka hadisan da aka rika rawaito su duk daga sahabbai har zuwa yau malaki cewa qala fama ra'aytu sa'atan yace wallahi ban taba ga wani lokaci ba akthara bakiyan mazalla mafi yayawaita kuka min tilka sa'a sama da wannan lokacin malaki cewa rawahu al-bayhaqi min tariqin ukhra nahwu sai yace wa huwa wal hakim min hadisi abdullahi ibn mas'ud wadannan hadisan bayan abin da ya shafi hadisi na sama to hadisin nan guda biyu su kuma sun zo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yarda a gare su anan malam ya kawo magana ta Abu Zuhura wanda yake inkarin waɗannan maganganu da aka ambata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya kawo ayar cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ko kuma kasantuwar wani yace ai mahaifan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul fatara to dukkan wanda yazo a cikin ahlul fatara idan ya zamanto ko manzon Allah ya hudda shi gehe daban to kaga wannan kuma wannan abin da manzon Allah ya ambata da shi ne zai aiki eh ba wani abu ne wanda yake na son zuciyar wani ko kuma a wani ya ce kaza a magana ce ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta sallallahu alaihi wasallam malai ce wa rawa muslimun an abi huraira radiyallahu anhu zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin mahaifiyar shi fa baka wa abka man hawla yayi kuka kuma ya kukantar da waɗanda suke kewaye shi gaba daya sun makala manzon Allah yake cewa ista'azantu rabbi na nemi izinin ubangiji na fi ziyarati qabri ummi akan ziyartan kabarin mahaifiyata fa azina li sai Allah ba ni izini wasta'azantuhu na nemi izinin Allah fil istighfari laha game da nema mata gafara falam ya'zal li Allah bi ba ni izini ba sai manzon Allah yake cewa fazurul qubura tudhakkirukumul maut ku rika ziyartar makwantai da kabarruka wannan zai rika tuna muku abin da yake mutuwa ne hadisi Abu Huraira sannan kuma Imam Muslim yazo da shi malai yace ko banda wannan ma wa rawa muslimun aidan an Anas anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum yake tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina abi yazo yace ya maki Allah ina mahaifina yake kala manzon Allah yake ce mishi finnar mahaifinka yana wuta falamma qaffa lokacin da mutumin ya juya baya da'ahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayo shi sai yace mushi faqala inna abi wa abaka finnar yace da mahaifiya da mahaifinka suna wuta riwaya ta imamu muslim kuma hadisi na abu huraira malai yace wa qad rawal bayhaqi an amir ibn sa'ad an abihi annahu qala yake cewa jaa arabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani balarabe yazo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa inna abi kana yasiru wa kana yace mahaifina ya kasance yana sadar da zumunta kuma yana aikin alheri kaza yana aikin alheri kaza ya ambata abubuwa da yawa ya fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum yake cewa fa aina huwa ya ma kalla ina mahaifina yake qala manzo Allah yace finnar manzo Allah yace yana wuta to wannan sune wannan shine imani duk abinda ya manzo Allah ya ambata fil manshati wal makrah abinda ya maka dadi da wanda bai maka dadi dole ka gaskanta shi sallallahu alaihi wasallam kawai abu dai ne ya tabbata ya hudu ya tabbata ya hudu magana ta rike ta gani lillahi al-amr wa li rasulih al-amr yana ga Allah da manzon shi qala fa ka'anna al-a'rabiyya wajadat min zalika sai manzo Allah ya lura wannan mutumin ya shiga cikin halin damuwa fa qala sai manzo Allah yake cewa fa qala ya rasulullah shi wannan mutumin din arabin sai ya sake cewa ma'aikin Allah aina abuka ya ma'aikin Allah ina mahaifinka yake qala manzo Allah yace haythu ma mararta bi qabri kafir la fabashshirhu bin nar na dora maka aiki duk inda ka wuce kabarin mutumin da ka tabbatar da cewa kafiri ne ka bashi albushirin gidan wuta qala fa aslama al-a'rabi ba'da zalika sai wannan mutumin ya musulunta yanzu da ya musulunta fa qala sai yace laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'ban yace wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora muni yauni na cewa duk inda naga kabarin kafiri in bashi albushiri da wuta yace ma marartu bi qabri kafirin illa basharatuhu bin nar yace babu kabarin wani mutum kafiri wanda zo wuce sai na bashi albushiri game da abin da ya shahi gidan wuta to wannan malam ya kawo su bayani akan abin da ya shahi masir na mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can maganar da abu al-imamu suyudi yayi sannan kuma haka shi abu zuhura wanda malam albani yake mishi raddi kai tsaye cewa waɗancan suna cikin ahlul fatara yace a dalili na farko yace amr ibn amir al-khuza'i akwai wani mutum ana kira shi da suna amr ibn amir al-khuza'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aytuhu yajurru qasabahu fin-nar manzo Allah yace na gan shi yana jan hanjin shi a gidan wuta me yasa iya cikin wanda suka rayu a kahin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama abin da zai gama ya bar duniya me yasa manzo Allah yake cewa fa kana awwalu man sayyaba sawa'iba shine farkon mutumin da ya fara kawo bautan gumaka jaziratul arab a dalilin wannan abin manzo Allah yake cewa na gan shi a gidan wuta yana jan hanjin shi mutum na biyu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani mutum ana kira shi da suna Abdullahi ibn Jad'an wani mutum ne mai kirki yuqri dhaif mutum ne wanda yake sabke baki sannan kuma yake entar da bayi sannan kuma mutum ne mai sadaka sai suke tambayi manzo Allah fa hal yanfa'uhu dhalika yawmul qiyama wannan abin da yake zai amfane shi gobe kiyama manzo Allah yace la yace ba zai amfane shi ba me yasa li annahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin saboda wannan mutumin har ya gama rayuwar shi a duniya bai taba cewa Allah ka gafarta mun kurakuraina kenan bi ma'ana bai musulunta ba wannan ita ma riwaya ce ta Imam Muslim wancan ta sama kuma Bukhari da Muslim gaba ɗaya ta zo a ciki to haka akwai dabdama daga cikin dalilai wanda suke nuni akan wannan malaki ke cewa cikin littafin wal maqsud yace anna abdul muqallib mata ala ma kana alaihi min dinil jahiliya yace abdul muqallib ya rasu ya mutu akan addini irin na jahiliya wanda kuma haka zaka samu hatta da irin su abin da ya shahi a gababban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu lahab da sauransu kamar yadda bayani zai zo anan gaba malati khilafan sabanin li firqati shi'ati fihi sabanin a jama'a ta shi'a sai a ce ka yanzu ai a ce mutum kamar abdul muttalib a ce yana wuta ba al'amarinka bane ba maganar huta da maganar aljanna magana ce ta Allah da manzon shi abinda suka hukunta suka zartar shine abinda duk mai imani zai imani da shi ba wani magana abu kaza ba ya ma raina dadi ko kuma abu kaza bai ma raina dadi ba waɗannan maganganu ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal yace wa fi ibnihi abi talib haka kuma magana akan abu talib mahaifin ali ibn abi talib zabu zo kan magana kamar yadda malaka ta an alama sayati fi wafati abi talib kaji irin abinda ali ibn abi talib ya ambata lokacin da mahaifin shi abu talib ya rasu saboda ya rasu akan ba akan imani ba ba akan musulunci ba kaji irin tattaunawa suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shahi shi Abu Talib da abin da ya shahi binne shi shi yasa abin da yake da alaka da addini magana ce kawai ta imani in wannan imanin babu shi to an rasa komai shi yasa duk mutum komin matsayin shi ko wane ne shi in babu imani tare da shi wallahi ba kwabo ne a wajen Allah la yazinu indallahi janaha ba'ulatin mal yace wa qad qala al-bayhaqi kuma ka duba ga waɗannan maganganu dukan mal dukkan gaggan malumai waɗanda suka hidimta wa addini sun zo da waɗannan maganganun a cikin littafin su yace wa qad qala al-bayhaqi ba'da riwayatihi hadhihi al-ahaditha fi kitabihi dalail an-nubuwa al-imam al-bayhaqi bayan ya kawo waɗannan hadisan da muka karanta yanzu gaba daya a cikin littafin shi dalail an-nubuwa sai yace wa kaifa la yakunu abawahu wa jadduhu alayhi salatu wassalam bihadhihi sifa fil akhirah yace yaya mahaifan shi guda biyu da abinda da kakan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su kasance akan wannan sifa ba a gobe kiyama sai yace wa qad kanu ya'buduna al wasana tare da cewa suna sun bautawa gumki kuma suna kan bautan gumki hatta matu har suka mutu inji Imam al-Baihaqi sai yace wa lam yadinu bidini Isa ibn Maryam alayhi salam basu addinantu da addinin annabi Isa dan Maryam ba sai yace wa kufrihim sannan kafircin su su la yaqda'u fi nasabihi alayhi salatu wassalam bai zamantowa tasgaru ko abun suka game da dangantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni yasa yace li anna ankihatal kuffari sahihatun amma aunin addini aure na kafurai ingantacce ne ya zamu gane haka yace ala tarahum yuslimuna ma'a zawjatihim baka gani mutum zai zo ya musulunta tare da matan shi ko matar shi amma kuma kawai ci gaba za a yi da rayuwa addini ya yarda da wannan daurin auren da aka yi a baya kaga ba magana tunani bane in magana tunani kai sai ka ce to ya za a yi araman da aka daura shi a cikin kahurci a yana nan saboda addini ya tabbatar da shi wani mutum ya musulunta ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ke tambaye shi matan ka ne wace matan shi goma manzon Allah ke cewa to ka zabi guda hudu a cikin su sauran kuma ka bar su saboda iya limit din da aka baka addinin ta nawa ne guda hudu ba ce ba wannan hudu kuma sai an kuma dan sake daura musu aure shine abu magana da Imam al-Baihaqi yake anan yace fala yalzamuhum tajdid al-aqd ba dole bane ba a zo a sake jaddada wannan kullin auren wala mufaraqatihin ko kuma a ce a tunda a jahiliya aka daura auren arabu ba ai wannan ba tare da cewa mutane suke musulunta ai duka da matan take su sai Abubakar suka musulunta da matan su Umar da matan su kowa da matan shi yace iz kana misluhu yajuzu fil islam saboda irin wannan yanayin daura auren da aka yi a can jahiliya ya halatta a cikin musulunci irin shi sai Imam al-Baihaqi yace wa billahi tawfiq dacewa na Allah ne Allah shike datar da wanda yake dama daga cikin bayin shi qultu al-Imam al-Albani yake cewa wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallama labarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada an abawaihi wa jaddihi Abdul Muttalib game da mahaifin shi sannan kuma da kakan shi Abdul Muttalib bi annahum min ahli an-nar cewa suna ɗan muta ne la yunafi al-hadith al-warida min turuqin mutaaddida baya kore hadisin da yazo daga hanyoyi daban-daban cewa anna ahlal fatara wani kaso daga cikin ahlul fatara sannan kuma da wal atfal da irin yara kankana da suka mutu kansu balaga wal majanin da wanda suka sance mahaukata wanda basu da hankali wasum da wanda suke kurame wanda duk da wanda za a yi ba sa ji amma na wancan lokacin yumtahanuna fil arasat yawmal qiyamah za a kawo su gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su a jarraba su a tantance su sai malik yace kama basatnahu sanadan wa matalan fi tafsirina inda qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula yace kamar da muka shunhuda bayani akan haka sanadi da matani a tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala bumu kasance masu azabtarwa ba har sai mun aika da manzo sai ce fa yakunu minhum man yujib su wadanda aka ambata yanzu nan ahlul fatara al-atfal al-majani da sauransu daga cikin su akwai wanda zasu amsa da cewa lalle ubangiji shi Allah shi ne ubangijin su wa minhum man la yujib akwai wanda kuma zasu amsa ba sai ce fa yakunu ha'ula'i min jumlati man la yujib wadanda manzo Allah ya bada labarin su anan na cewa wane da wane da wane da wane to kenan suna cikin jumlar wadanda ba za su amsa ba saboda manzo Allah ya riga ya bada amsa sai ce fala munafa babu korin reniya babu cin karo da juna tsakanin ahlul fatara sannan kuma da waɗannan wanda manzo Allah ya bada labarin cewa wane yana wuta wane yana wuta wane yana wuta malikin walillahi alhamdu wal minna godiya ne ta tabbata ga Allah subhanahu wataala sannan al minnatu shiriya ita ma ta tabbata ta Allah ce shi ke shiryar da wanda ya ga dama bayan malam ya kammala bayani akan wannan sai yake cewa khurujuhu alayhi salatu wassalam ma'a ammihi abi talib ila shami wa qissatihi ma'a bahira ar-rahib hutuwar annabi muhammad sallallahu alayhi wasallam tare da ammin shi shine abu talib abu talib duk da irin yanda ya khidimta wa annabi muhammad sallallahu alayhi wasallam amma manzo Allah karshe me yake cewa ra'aytuhu fi dahdahin min an-nar mun da kace ya gaishe a gidan wuta a ka duba kaga irin khidimar da yi da kariyar da mutanen bakka suka rasa yanda za su yi da manzon Allah a dalilin wa a dalilin Abu Talib ya tsaya tsayin daka to amma al'amari ne na Ubangiji subhanahu wataala shi yasa lokacin da ya mutu bai musulunta ba manzon Allah shiga halin damuwa Allah yake cewa laysa alayka hudahu walakinna Allah yahdi man yasha shiriyar su ba hannunka take ba Allah ne yake shiryar da wanda yake dama shi yasa al'amarin Ubangiji al'amarin Allah ne dan adam bayyana ta cewa a ciki nace a kaza ya kamata ko kaza ne bai kamata ba yanda Allah ya shine dai sannan da kissar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da Bahira wani mutum wani malami ko mai bauta ar-rahib wanda mai bauta na mutanen Yahudawa kissar shi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mal yace rawa al-hafiz Abu Bakar al-Kharaidi min tariqi Yunus ibn Abi Ishaq عن ابي بكر ابن ابي موسى عن ابيه قال خرج ابو طالب ياهوتو محيفين علي ابن ابي طالب ياهوتو الى الشام زوا قصر الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تارد ابو طالب ياتوكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتي في اشياخ من قريش اتكل التجاوى نقريشاوى فلما اشرفوا على الراهب لوكacin da suka gabato zuwa ga wannan ar-rahib din bahira yani bahira yace habu sai suka sabku fahallu rihalahum suka rika sabke kayan su daga sama abun hawa kenan suna cikin tariya sai aka yi da dan sansani ana dan an sabke kaya za dan huta an su kuma a cigaba fa kharaja ilayhim ar-rahib sai wannan bahira sai ya huto shi wannan mai bauta na Yahudawa وكانوا قبل ذلك يمرون به سو wannan ayarin na mutanen makka sun kasance dama suna zuwa wannan wurin suna hutawa su huce amma fala yakhruj bi taqhutuwa wala yartafit ilayhim kai ko ya daga kai ya waiwaya ya kalle su bai taba yi amma yau sai gashi nan ya huto zuwa gare su fanazala ya sabko ya huto zuwa gare su wa hum yahulluna rihalahum suna sabke kayan su فجعل يتخللهم sai shigo cikin su yana bubbuntukawa shine takhallal yana bubbuntuka mutane hatta jaa hasai da yazo fa akhadha bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam sai kama hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala yana rike hannun sai ce hadha sayyidul alamin wannan shine jagora na halittun Allah gabaki daya وفي روايه البيهقي او روايه امام البيهقي yake cewa hadha rasul rabbil alamin wannan shine manzon ubangijin talikai yab'asuhu allah alla yazai aikoshi rahmatan lil alamin tausayi ko rahama ga talikai ga baki daya yanzu wannan shine bayanin da shi bahira yayi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ashyaqun min quraish sai wata tijasa da ce a cikin qurayshawa wa ma ilmuka ya ake ka samu wannan ilimi ya ake ka gane fa qala sai yake cewa innakum hina ashraftum yace ku sani lokacin da kuka fito min al-aqaba daga yankin aqaba yani daga yankin garuru da kuka fito lam yabqa shajarun wala hajarun illa kharra sajidan babu wani itce ko wani dutse face sai da yayi sujada ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace wala yasjuduna illa linabiyyin su wannan itace da duwatsu ba sa sujada sai ga mutumin da yake annabi sai ce wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwa kuma na gane shi a dalilin tambari na annabta sallallahu alaihi wasallam wanda yake tare da shi yake cewa asfala min ghudrufi katafihi wanda yake nan kasan allan hannun shi kenan kan allan wanda haka kasan shi akwai tambari wanda yake da annabta ne yana zauwa ya duba kuma ya gane lalle wannan shine annabin ƙarshen zamani ثم رجع فصنع لهم طعاما wannan mutumin sai ga ta zama ta same shi ba wannan abin da suka jima suna jira an karantar da su sun karanta sai ya koma gida sai ya je shirye abinci falamma atahum bihi lokacin da ya zo musu da abincin wa kana huwa fi ra'iyatil ibli sai iske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana can wajen raƙun ma yana kiwon su fa qala sai bahira yake cewa arsilu ilayhi a aika a kirayo shi fa aqbala sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana zawwa sai ya ce wa ghamamatun tuzilluhu tare da wani girgije na hadari yana ma manzo sallallahu alaihi wasallam inwa duk inda ya kasance yana bi wannan tabbataccen tarihi ne ba kaka bane ba kawai shaci hadi haka abin da yake tabbatacce yana tahowa tare da shi akwai girgije yana mushi inwa sallallahu alaihi wasallam kuma ƙari akan haka yace falamma dana min alqaul lokacin da yazo wajen ayarin da aka safkan qala sai bahira yake cewa unzuru ilayhi yace ku kalle shi yana zawa alaihi ghamamatun a saman kan shi ga girgije nan yana mushi inwa falamma dana min alqaumi wajadahum qad sabaquhu ila fai'i shajara da yazo wajen mutane kuma wajen ayari sai aka iske mutane ko ina mutane sun kikkewa ko ina mutane sun zazzauna karkashin inuwa na itace mazalla yana zauwa falamma jalasa yana zauwa sai samu ne zamna zaman da yake malafai ash-shajarati alayhi sai inuwan da yake cikin itacen sai karkata sai komo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bahira yace ban fadi muku ba unzuru ila fai'i shajarati mala alayhi ku duba inuwan mata karkata zuwa gare shi ku ta kyale ku qala fa bainama huwa qa'imun alayhi lokacin da shi wannan bahira yana tsaye akan su wa huwa yunshiduhum shi tsayi wanda yayi bayan hidimar da yayi yana mai yunshiduhum yana mai hada su da Allah cewa Allah ya zahabu bihi ila ruh wannan manzon kar ku doke shi zuwa kasar ruh me yasa sai ce fa innar ruma in ra'awhu arafuhu bis sifati in sun ganshi za su gane shi da siffar wanda suka karanta a cikin littawan su in ku suka ganshi suka tabbatar da shi ne fa qataluhu kashe shi da su faltafata fa idha huwa sai wannan bahira wai yana kare wannan bayani yana juyawa faltafata fa idha huwa bi sab'ati nafarin min ar-rum qad aqbala daga kan shi yake da wahala kawai sai ga wasu ayari guda bakwai na kasar rum sun fuskanto zuwa gare su qala fastaqbalahu sai ya fuskance su ya tarbe su fa qala sai ya ce musu ma jaa bikum bi zu da ku mi kuke nema ya akai kuka fito qalu suka ce ji'ina anna hadha an-nabi kharijun fi hadha ash-shahr yace mu fito mun fantsama ne muna nema wannan annabin zai fito a cikin wannan wata a bayanin da suka karanta zai huto a cikin wannan wata sannan da bayanin da muka karanta a cikin darasin da ya gabata akwai taurarun da Allah ya ajje wanda sun bayyana a lokacin hutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce falam yabqa tariq, suka ce wa bahira ka sani babban bar wata hanya ba, illa bu'itha ilayhi nasu, face an aika mutane akan kowace hanya, wa inna ukhbirna khabarahu, kuma an ba mu labarin shi, ila tariqika hadhihi, an ce tabbas wannan hanyar da muka biyo a saman wannan hanyar za a same shi. Qala fa hal khalfakum ahadun huwa khairun minkum, a bayanku a cikin wanda za su hutu akwai wanda shi ne mafi alheri sama da ku? Qalu la, suka ce a wannan mu ne zababbun mutanen da aka zaba dan zawwa da gano da binciko wannan annabin a ina yake. Sai yake ce musu qalu la innama ukhbirna khabaruhu al ila tariqika hadhihi. Qala afara'aytum, sai a lokacin bahira sai ajje su, sai ce ku bani labari game da amran, wani al'amarin da arada Allahu an yaqdiyahu, Allah ya nuhaci zai tabbatar da wannan al'amarin. Hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu, yanzu akwai ɗaya daga cikin mutane wanda zai iya cewa bai yarda ba ya maida wannan abin da Allah ya niyya? Qalu, waɗannan ayarin da ƙasar Rum suka ce la, suka ce a. Qala, sai Bahira ce musu shawar da nake ba ku, fa bayi ku gashi nan ku wushin baya. Wa aqamu ma'ahu indahu, ku zauna tare da shi. Qala fa qala ar-rahibu unshidukum Allah, sai a lokacin shi wannan rahib ya ƙara cewa ina hada ku da girman Allah, ku mutanen garin Makka da kuka zo da wannan matashi, ayyukum waliyuhu, wai waye majibincin lamarin wannan yaro, wannan annabi? Qalu, sai suka cewa Abu Talib, suka ce ai Abu Talib shine majibincin lamarin shi. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu, ya samu Abu Talib yake mishi magiya, yake mishi magiya, yace in kana ma Allah wanda ya karkata da shi kasar Rum za a samu matsala. Hatta raddahu, sai da maida shi. Wa ba'atha ma'ahu Abu Bakr Bilalan, Abu Bakr aika tare da su Bilal, sai malike cewa wa zawwadahu aw zawwadu wa zawwaduhu wa zawwadahu hakala wa zawwadahu ar-rahib min al-ka'k wa zayt, lokacin da za a maida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai wannan Bahira bayan abincin da ya shirya ya kawo, kuma sai ya kara musu guzuri na alkaki da mai, ko ka ce kitse ko na makamancin wannan. Mali ya ce wa haka zara wa at-Tirmidhi wal Hakim wal Baihaqi wa Ibn Asakir wa ghayru wahid min al-Huffaz, wa qala at-Tirmidhi hadithun gharibun la na'rifu illa min hadha al-wajh, qultu al-Albani yake cewa فيه من الغرائب انه من المرسلات للصحابه, فان ابا موسى الاشعري انما قدم في سنه خيبر, ابو موسى الاشعري da yazo da wannan hadisi yazo ne garin Madina a shekara ta 7, sai suke cewa ya za a yi shi ya bada wannan labarin da aka yi shi kafin annabta. Sannan kuma fa huwa mursal, yace fa inna hadhihi sifa fa hadhihi qissa kanat wali rasulillahi min al-umri, ta kasance manzala sallallahu alaihi wasallam iya da shekaru a duniya waɗanda ba su wuce ba, yake cewa fi ma zakarahu ba'dhum shekara 16 sana, shekara 12, wala alla aba musa, to amma hanyoyin da aka zo da riwaya hanyoyin suke ingantattu. Shine malal bani yake cewa shi Abu Musa al-Ash'ari zai iya yuwa talaqahu min annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu ablagh, zai iya yuwa manzon Allah ya bashi wannan labarin. Kaga ko idan manzon Allah ya bashi labarin ga yanda aka yi magana ta riga ta kare, babu zancen cewa ai bayyana akai ko kuma yana ina ko ba a yi shi ko makamancin wannan. Auman yake cewa aw min ba'd kibari sahabati radiyallahu anhu, ko kuma ya zamanto a ya samu labarin daga manyan sahabbai, Allah ya kare da gare su. Malai ce aw kana hadha mashhuran madhkuran akhadahu min tariq al-istifada, ko kuma ya zamanto labari ne wanda ya yaɗu a tsakanin sahabbai ta hanyar da kusan kowa ma iya da wannan labari. Malik ya ce wa al-mustadrak, kenan dan tsokaci da zai yi akan wannan bayanin da malam ya zo da shi anan, kenan wannan magana ce ta malam Albani kamar yadda ya faɗi wani dama a baya a cikin manhajin littafin shi. Yace an Aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zalat quraishu aka, Quraishawa ba su gushe ba a matsayin suna da wata ɗabi'a ta ragwanta, yace hatta tuwfi Abu Talib, har sai da Abu Talib ya rasu, duk abin da ya taso game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa iya zartar da komi har sai lokacin da Abu Talib ya rasu. مالك أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. قلت فيه عقبة المجدر ولم يخرج له الشيخان يتي وهو صدوق فالإسناد جيد. أتكتري إسناد وأن أبن أك أنبتا إسناد لأنك ميكو مالك وسيذكره المؤلف رحمه الله. الحافظ ابن كثير زي أنبتي وننكارم بياني أكن وأن اللفظي كما يندي روي توشد ابن إسحاق لوكتين دا مالن زي ما نمغانا أكن وفاة أبي طالب رسول أبو طالب محيفين علي ابن أبي طالب يتي مع روايات أخرى تناسب هذا الفصل دا ثورا وسو روايوي وأن نسيكي تهيا تارد فصل وانتن ونزيزو أنانقبا مالي انتهى المستدرك yace karin bayani akan abinda al-Hafiz Ibn Kathir yayi akai yake cewa ya kare kenan wannan shine bayanin da mallan yayi game da abinda ya shahi hutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa kasar Sham sai bayani akan abinda ya shahi kulawar Allah da ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a halin yarinta da halin maraici da halin abinda ya shahi ailan marar wadata Allah ya wadata shi ma abin da ya shahi yatiman fa'awahu sannan kuma maraya ne Allah sai ya bashi duk wani jibintan lamari da wani kulawar da ya kamata Allah ya bashi wannan zai zamanto matashi ya karatu da izinin Allah subhanahu wataala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.